Manufar wannan shiri na Empower shine ma samar da aikin yi ga matasan da suka kammala karatu babu aikin yi to sai dai kuma tuma ba je koina ba sai gashi da alamu an soma tuki ne da kafar hagu a wasu jihohi inda ku ake zargin cuwa harkar shirin na Empower lamarin da yake an fara kokawa musamman a wasu jihohin arewa kamar jihar Neja Borno Adamawa Katsina Kano Kebbi da kuma jihar Zamfara Muhammad Yunus na ma cikin matasan da suka cika takardu na shiga aikin ta yanar gizo kamar da yadda maka tsara ya ma bai ne da lamarin yake a yanzu
gaskiyar magana tsarin neman idan baka kware a fahimtar na'ura mai kwakwalwa ba wato internet ba zai baka wahala domin cike abubuwa din bayanai da ake bukata na biyu kuma ainihin shi service na internet din shi portal din yana fluctuating wani lokaci zaka zo kai ta nema ba zaka samu rashin tsayayyen aiki ne gaskiyar magana ke
yasa me
yasa ne na nemi shi wannan shiri na Empower din na nemi bangaren karantarwa da shike ina da certificate na NCE ne kuma na nemi wannan fanni da nafi kwarewa akai to ni fata na garshen shirin ni kaina Allah ya sa suna na ya fito a cikin waɗanda suka za su samu nasara akan wannan
kawo yanzu tuni wasu kungiyoyi suka fara mai da martani game da yadda ake gudanar da shirin Honorable Hussein Gambo Bello na ko cikin shugabannin kungiyar matasan arewa ya ma kokoka ne da cewa
mu da muke Adamawa ba musamma yayi abun yake ba kaga ake za ta taimaka wa matasa za a dauke su aiki ai training nasu wato rasu ayyuka na kusan shekara biyu a ga yadda suka kama abun ko kuma kama wallo da yake mutanen kudu ya rabu sun kashi abun gaba daya mu dai an kira suna ne kawai tunda ba mu da kowa a sama
to wai kome fadar shugaban kasa ma ke cewa ne game da wannan zargi da ake yi a yanzu Malam Garba Shehu da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin harkokin yaran labarai ya ce fa ba ma haka zancen yake ba
wato abinda ya faru shi ne ana duba irin bukata da ma'aikata wato irin application da suka samu yau daga jiha kamar wannan kashi na farko akwai iya yawan malamai da za a ba kotu jiha akwai iya yawan ma'aikatan gona ko kuma ma'aikatan lafiya don misali ma'aikatan lafiyan nan da ake bukata yawan su ake so a dauka kamar a jihar Niger ko a jihar Kogi ba a samu masu ne kin da yawa kamar yadda aka ware musu ba to dole kaga ba su cike gurbin su ba amma abu ne tashin fari cikin nufin Ubangiji nan gaba yayin da aka zo kuma sai a duba a ga cewa a'a ai ku a malaman gona ku samu naku gaba daya ko kuma a'a wannan jiha kun gaza to sai a kokari a muku ciko ta wani fanni amma duk kokarin da ake so a yi shi ne ba wai jiha jiha ba kananan hukumomi kowace karamar hukuma su ambata
ga masana irin su Dr. Amuga Captain Namala malami a jami'ar Maudubu Adamu da ke Yola ya ce fa akwai abun dubawa
Empower cewa za a yi zuwa shekara biyu ana biyan 30,000 daga nan kuma ba mu san makoman shi ba shine damuwar da ba na so da gwamnatin tarayya ta dan ya shirya abun ya zama kaman ba da rance a dunkule wannan kudin wato kaman 30,000 nan na shekara biyu a ba kowane dan ba dan kasa wanda ya cancanci wannan ya nemi abun yi ya nemi kasuwancin yi ya nemi masana'anti ya kama aiki wanda zai dore to wannan zai fi inganci akan wannan yanzu ba a san ina ne za a tura yaran ba ba san waye za a fara bashi kudin ba ba san su wannan organization ne za su meditating wannan kudin ba
Dr. Amuga Captain na malike nan wani malami a jami'ar Maudubu Adamu da ke Yola Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya